This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 29 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Hawwa ba mu kanin labarai.
To Sarfi, jerin hare-hare kan akwatin nan zabe a sassan Amurka na ƙara ƙamin matsalar lambar da jami'an jiha da ƙananan hukumomi ke fuskanta. A yayin da ake gab da shiga kakar yanayin tafiye-tafiyen jama'a a India, burgar barazanar tashin bom na ƙaruwa a ƙasar. A ranar Litinin ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a hanzarta yin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen yakin basassar da aka shafe watanni 18 ana yi a Sudan.
To kanin labaran kenan aka saurara. To yayin da babban zaben Amurka ke karakutowa, a yau za mu je da tsarin siyasar Amurka, wato tsarin siyasar yadda Amurka take. Idan kuma muka leka arewacin Najeriya kuwa, ƙungiyar masu masana'antu ta ce rashin samun wutar lantarki ya janyo an tafka asara.
Asarar da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da 'yan kasuwa za a kiyasta shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a ɗan wani tsakanin.
To Allah ya kyauta, sai a biyo mu cikin shirin domin cikakkun rahoton nan. Kamar kowace safiyar Talata, muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya wanda a yau zai kawo ci gaban muhawara kan zaben Amurka na mako mai zuwa, wanda Aliyu Mustapha Sakkwato shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Jerin hare-hare kan akwatin nan zabe a sassan Amurka na ƙara ƙaimin matsalar lambar da jami'an jiha da na ƙananan hukumomi ke fuskanta da ke fatar sa ido domin ganin an gudanar da zaben shugaban ƙasar da ke tafi lami lafiya da ma masu kada gurinsu a farko-farko a yawan sassan ƙasar da kuma yin da wato da kuma yayin da miliyoyin Amurkawa za su fita rumfunan zabe a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Jihar Washington da ke arewa maso yamma na Amurka ta tabbatarwa da muryar Amurka a ranar Litinin ɗin nan cewa 'yan sanda a jihar da hukumar binciken laifuffuka ta FBI na gudanar da bincike kan rahotannin da aka samu na wata na'ura da aka ɗana a akwatunan tattara ƙuri'u a Vancouver ta Washington a farkon jiya Litinin. Jami'ai sun ce ba wanda ya jikkata, to sai dai wasu daga cikin akwatunan tattara ƙuri'un sun lalace. Faifan bidiyon da jami'an yankin suka samar ya nuna yadda 'yan kwana-kwana suka riƙa kokawar kashe wuta a wurin, aka kuma ga yadda akwatunan ƙuri'ar suka riƙa ci da wuta a ƙasa. A yayin da ake gab da shiga kakar yanayin tafiye-tafiyen jama'a a ƙasar India, burgar barazanar tashin bom na ƙaruwa a ƙasar, inda aka samu har sama da 400 da ya haifar da damuwa ga masu tafiye-tafiye a ciki da wajen ƙasar a makonni biyu da suka wuce, da ya kai ga kamfanin jiragen sama ƙasar tsaye da wasu jiragen a cikin ƙasa da soya ma wasu akala da ya janyo asarar maƙudan kuɗi. Wasu jiragen da suka tashi sun samu rakiyar ƙananan jiragen yaƙi sakamakon irin firgicin da kuma barazanar da ta haifar da jerin matsaloli ga matafiya da kuma ma'aikatar sufurin jiragen saman ƙasar, cewar mahukunta. An dai ƙara tsaurara matakan tsaro a mafi yawancin filayen jiragen sama jim kaɗan bayan samun ɓullar barazanar a cikin mako na biyu na watan Oktoba. A nan take dai hukumomin bincike suka shiga aikinsu domin gano inda barazanar ta samo asali. Ƙaramin ministan harkokin jiragen sama na ƙasar ta Indiya, Dira Mahal, ya shaida wa manema labarai a ƙasar cewa yawancin bama-baman da aka riƙa burgar jama'a da su sun samo asali ne daga wajen ƙasar. A ranar Litinin ne sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da a hanzarta yin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa watanni 18 ana yi a Sudan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsalar rashin abinci aka kuma ɗaiɗaita su da raba su da gidajensu. Guterres ya ce wahala ƙaruwa take a kullum rana ta Allah, a yayin da yake nuna matuƙar damuwa game da halin da ake ciki a yankin El Fasha na arewacin Darfur, inda yaƙi ya ci gaba da rincaɓewa tun a tsakiyar watan Afrilu. Antonio Guterres ya ce ya firgita matuƙa da ci gaba da hare-hare da rundunar dakarun katta kwana na RSF ke kaiwa akan farar hula El Fasha da yankunan da ke kewaye da ya hada har da wuraren da mutanen da aka daidaita suke inda aka tabbatar da samuwar fari. Yace haka kuma ana yace ya firgita da samun rahotannin irin hare-haren da wasu masu dauke da makamai dake da alaka da dakarun Sudan SAF ke kaiwa akan farar hula a Khartoum da ci gaba da jikkata furaren hular sakamakon hare-haren kan mai uwa da wabi da ake kaiwa a yankunan da ke shakare da mutane. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, na an jima kaɗan hawalar sake da labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan, duk da yake an yi jam'iyyun siyasa da dama a tarihin siyasar Amurka, to amma tsarin jam'iyyu biyu kacal na Democrat da Republican shine ke ci gaba da yin kaka gida a tsarin siyasar ta Amurka. Ga dai abokiyar aiki Binta Esero da wannan bayanin.
Zaben shugaban kasa na 2024 fafatawa ce mai zafi tsakanin 'yan takara biyu. 'Yan takarar da manyan jami'in biyu na Democrat da Republican suka tsayar, waɗanda kuma tabbas ɗaya daga cikinsu ne zai samu mukamin shugaban ƙasa na gaba, kamar yadda aka samu dukkan shugabannin ƙasa tun daga shekarar 1856. Mamayewar tsarin jami'in biyu na iya zama kamar abin mamaki. Kundin tsarin mulkin Amurka bai ce komai ba game da jam'iyyun siyasa, kuma George Washington kansa shugaban ƙasa na farko kuma tilo da aka zaba ba tare da wakiltar wata jam'iyyar siyasa ba, ya yi gargadi a kansu a jawabinsa na bankwana. Amma tun kafin Washington ya bar ofis, bangarori biyu sun kawo farki a cikin gwamnatinsa waɗanda za su iya zama jam'iyyun siyasa na farko a ƙasar. Tun daga wannan lokacin, jam'iyyun suka rabu ko su wargaje tare da kafa sababbi don maye gurbinsu. Amma irin wannan cece-kucen galibi sukan daidaita ya zuwa sabon tsarin jam'iyyu biyu. Babban dalilin wannan tsari shine an shimfiɗa tsarin zaben Amurka bisa tafarkin duk wanda yayi nasara shi zai lashe kuri'u baki daya, inda masu kada kuri'a za su dauki zabi daya kawai, kuma dan takara daya tilo da yafi yawan kuri'u shi ya lashe zabi. Duk da yake wannan tsarin yana da sauki, yana kuma karfafa bangarori daban-daban su dunkule zuwa jam'iyya daya don samun damar kada abokan hamayarsu waɗanda ba shakka su ma hakan za su yi. A bangare daya, kasashen da ke da zabe tare da jam'iyyu da yawa suna da rabon wakilci, inda kowace jam'iyya za ta samu wani kaso na kujerun majalisar dokoki wanda ya daidai da nasu na kuri'u. Sauran tsare-tsare sun hada da zabi ko zagayen zabe da yawa, waɗanda ke ba masu jefa kuri'a damar bayyana abubuwan da suka fi so, tare da sanin cewa za su iya canza kuri'unsu zuwa wani ɗan takara mafi cancanta idan akwai bukata. Duk da haka, hatta zaɓukan jam'iyyu da yawa kan haifar da ƙawancen masu sassaucin ra'ayi ko na 'yan mazanjiya ko 'yan tsaka-tsaki. A wasu hanyoyi, tsarin jam'iyyu biyu yana nuna yanayin fa'idar siyasa ne kawai. Ya zuwa yanzu babu wani ɗan takara na jam'iyyu ta uku a Amurka da ya taɓa zama shugaban ƙasa. Sau da yawa ana zargin 'yan takara na uku da yin aiki a matsayin 'yan ɓata ruwa ta hanyar karkatar da kuri'un da za su iya samu daga babban ɗan takarar jam'iyyar da ake ganin ya fi kusa da matsayinsu a aƙida. Har yanzu, yayin da masu jefa kuri'a ke ƙara samun rashin gamsuwa da zaɓin da suke da shi a zaɓen 2024, an sake gabatar da sabbin kiraye-kiraye na sake fasalin zaɓe da goyon baya ga 'yan takara na uku kamar Cornel West da Robert F. Kennedy Jr. Yayin da ake hasashen zaben 2024 ya kasance fafatawa tsakanin manyan 'yan takara biyu, akwai yiwuwar 'yan takara na uku za su yi tasiri, ko da yake watakila ba ta yadda masu jefa kuri'a za su yi fata ba.
To, a gaida Binta Esero, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa tare da kashi na biyu na labaran duniya.
A cikin watan Nuwamban wannan shekarar ne ake tsaran wato ta kaddamar shari'ar kujerar sarkin Gondu da sarkin na Gondu na 19 Mustapha Haruna Jakolo shigar kotun ƙoli ta kawo ƙarshe. Wannan na zuwa ne lokacin da kotun ɗaukaka ƙara mai zama a Sokoto ta sake bayar da umarnin mayar da sarkin kankaragar mulki tare da biyan shi dukkan haƙoƙinsa. Daga Sokoton, ga Muhammad Nasir da cikakken rahoto.
Don a shekara ta 2005 ne aka fara wannan shari'a a babbar kotu da ke birnin Kebbi wadda ta yanke hukuncin cewa ba a bi ka'ida ba wajen tube sarkin gwandu na 19 Al-Mustafa Haruna Jakolo. Kotun ta yanke hukuncin cewa a mayar da sarki Mustafa Jakolo akan karagar mulki sannan kuma a biya shi dukkan haƙoƙinsa. To sai dai a wancan lokacin gwamnatin jihar Kebbi ta ɗauka ƙara zuwa wasu kotuna har guda uku waɗanda duka suka baiwa Jakolo nasara. Daga bisani aka sake ɗaukaka ƙarar zuwa kotun ƙoli wadda bisa wasu dalilai ta sake mayar da ƙarar a kotun ɗaukaka ƙara mai zamanta a Sokoto wanda kuma ta sake tabbatar da hukuncin ta na farko wanda kuma shine tabbatar da hukuncin da babbar kotun birnin Kebbi ta yi. Mustapha PC Onyonebi shine lauyan sarki na 19 Al-Mustafa Haruna Jakolo.
I am not surprised because this is the third time and particularly the second time in this very court.
Ya ce bai mamaki ba da hukuncin na kotun domin sau uku kuma sau biyu a wannan kotun ta ɗaukaka ƙara suna samun wannan galaba. Lauyan gwamnatin jihar Kebbi ya ƙi magana da manema labarai a cikin harabar kotun akan haka na tuttuɓi masarautar Gwandu sai dai duk kiran da na yi wa sakataren bai ɗauka ba kuma na aika da saƙo ba a mayar da jawabi ba. Na kuma tuntuɓi mai baiwa gwamnan jihar Kebbi shawara akan harkokin sadarwa da tsare-tsare wanda ya ce ba huruminsa ba ne ya yi magana akan wannan batun. Na kuma kira wayar babban lauyan gwamnatin jihar Kebbi ba a ɗauka ba. Na kuma aika da sako kuma kawo zuwa hada wannan rahoton ba samu amsar sakon ba. Aminu Mayana na hannun daman sarkin Gwandu na 19 Haruna Jakolo ya yi godiya ga Allah akan wannan galaba da suka samu har sau uku.
Yanzu dai kotu dai ta tabbatar muna da nasaran mu na hukuncin da shi Justice Abbas ya ce na Federal High Court a birnin Kebbi shine Court of Appeal ta kara jaddadawa da cewa shi His Royal Highness Al-Mustafa Haruna Jakolo sarkin Gwandu na 19 ba a hitar da shi bisa ga ka'ida ba kuma an zalunce shi, so a gaggauta mai da shi bisa kujerar shi ta sarauta kuma a biya shi hakokan shi.
Yanzu dai da wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara mai zama a Sokoto karo na biyu kotun ƙoli ce kawai ta saura ta yana ta hukunci akan wannan ƙarar.
And the mother of all appeals is now coming up on the 25th day of November.
Lauyan sarki na 19 Al-Mustafa Haruna Jakolo ya ce kotun ƙoli ita ce rabu gardama kuma za ta zarta da nata hukunci ranar 25 ga watan Nuwamba na wannan shekara. Saboda haka yanzu a iya cewa kallo ya koma kan kotun ƙolin nan da wata ɗaya mai zuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. To madalla. Kungiyar masana'antu ta Najeriya ta ce jihar Kano kawai mambobinta sun yi asarar fiye da naira biliyan 200 a cikin ƙasa da kwana 10 da yankin arewacin Najeriya kasance babu wutar lantarki. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Yanzu dai kimanin makonni biyu kenan babu hasken wutar lantarki a daukacin yankin na arewacin Najeriya, birni da karkara. Da farko dai kamfanin samar da lantarki na ƙasar wato TCN ya ce bai iya gano musabbabin wannan matsala ba, amma daga bisani mahukuntan kamfanin sun ce wasu 'yan ta'adda ne suka lalata layukan da ke kawo lantarkin zuwa arewa daga yankin kudancin kasar a tsakiyar wasu dazuka na jihar Benue. Yanzu haka dai manya da ƙananan 'yan kasuwa musamman masu masana'antu a dukkanin jihohin arewa na Najeriya na ci gaba da kirga asara da kuma dakatar da ma'aikata saboda rashin lantarki. Alhaji Sani Husaini Birnin Kudu memba ne a kwamitin koli na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN.
Asarar da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da 'yan kasuwa za a ƙiyasta shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a ɗan wani tsakanin. Ta tabbata idan an ci gaba da haka nan da wata ɗaya to magana ake yi na za a yi asara ta sama da triliyan ɗaya.
Sai dai mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Barau Jibril ya ce shugabancin majalisar na aiki tare da fadar shugaban Najeriya ta hannun mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran tsaro domin magance wannan ƙalubale.
Abin da ya faru saboda 'yan ta'adda wato irin masu ikirarin cewar suna tsaya kan addinin musulunci su suka je suka fasa wannan wato irin abin da ake cewa towa din nan wato turakun wuta cin daji ta inda ake dauko ta a kanan arewa. Wannan abu ne mara dadi to amma tuni shugaban kasa ya ba da izini kan cewar a bi a shawo wannan matsala. wanda shi malamin Nuwar Bado NSA yake ta kokarin yanda zai bi dan yaro da wannan lamari. Sai an je da sojoji, sai an je da shiri mai kyau, abin da ya shafi tsaro. To shi sai ake kafa wajen yin bayanin ma abin da ake son ai akai. Amma ba wai matsala bace ta gyara, matsala je ta gyara amma ba ita ce ba matsalar ba. Ita ne za a je gun ai gyaran, tunda waje ne wanda mutanen suka sansani a gun. To wannan dai da ba mai so a fito ma ai faɗa abin ba, tunda abin da ya shafi tsaro. To amma dole ne tunda mutane suna son samu wato bayani akan abin da yake faruwa.
Tun ba yanzu ba masana harkokin tsaro ke ankarar da mahukuntan Najeriya domin dakile ayyukan yan ta'adda da ke dazukan kasar.
Yadda za a kawo nasara a harkokin tsaro da kuma yadda za a kawo nasara a harkokin wutar lantarki, lalle a yi forest marshal, wato jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka da ake da su a fadin Najeriya, kuma a musu training kala between forest da thick forest, wato daji mai sahara da daji mai kwazazzabo. Shine kuma lallai za a iya maganin laifuffukan da suke faruwa a dazuzzukan Najeriya. Wato wutar lantarki za ta samu ba tare da yan ta'adda suna kawo mata cikas ba, saboda laifuffukan da yake faruwa kashi 75 cikin 100 a daji ake aikata su, kuma in an gama ma dajin ake komawa.
Detective Awal Bala kenan guda cikin masana da ke sharhi akan harkokin tsaro a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ka agogo na cewa karfe 1:16. Yanzu kuma sai shirin
tsaka mai wuya.
I'm here today with a message of hope for all Americans.
Ai New York din in ka lura ma Trump ba zai iya tin New York din ba yau. Wanda jahar ta ce, wanda ita kuma Kamala in ka duba jahar ta California za ta iya kawo ta.
What kind of country do we want to live in? That's before us right now. What kind of country do we want for our children and our grandchildren? A country of chaos, fate, fear and hate, or a country of freedom, justice and compassion?
Gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben Trump zai kuma na alheri ga mu baki da muke nan da kuma mutanen Afirka da duniya.
With your vote in this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu kwanaki 7 kacal mako daya ya rage a yi zaben shugaban kasa na Amurka, kuma abun ya zama kusan kuddin da ka duba yana da wuya ka ce ga wanda zai ci wannan zabe tsakanin Donald Trump na jam'iyyar Republican da kuma Kamala Harris mataimakin shugaban kasa ta yanzu kuma yar jam'iyyar Democrat. Yan takara guda biyu kowa na ci yana ci gaba da kamfen ko ina. Yau da safin nan Kamala Harris za ta yi wani gagarumin taro da za a ke jin zai haɗa hancin mutane Dubai a nan Washington DC nan bayan ofishin mu ma a ci gaba da wannan kamfen ko kuma a ci gaba da wannan yaƙi neman zaɓe da take yi. To abun tambaya shine shin waye zai ci wannan zaɓe din, musamman a jihohin nan da ake kira swing states, wato jihohin da ake kaddakat ko kuma kudda juna tsakanin wannan yan takara biyu Trump da kuma Kamala. Wa zai samu ƙuri'un mutane da ake kira tsiraru? Sannan za a sake maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi zaben shekarar 2016, lokacin da Hillary Clinton ta samu ƙuri'u mafi yawa amma kuma aka zo ƙuri'un jihohi ta rame nasara a kanta? Sannan tambaya ta ƙarshe shine shin zaman Kamala Harris mace kuma bakar mace rabinta Air India amfani ne ko kuma lahani ne? Wannan na cikin abubuwan da zamu duba a cikin wannan shiri na yau, wanda kashi na biyu kenan na muhawara da muka hada muku tsakanin yan Najeriya kuma yan Amurka masu jefa zabe a nan Amurka. Ɗaya ɗan jam'iyyar Democrat wato shine Sufyan Maibiyar Ali wanda kenan Washington a jihar Maryland, da kuma takwaransa Sani Sufyan Ali shi kuma ɗan jam'iyyar Republican wanda yake a birnin New York. To ba tare da bata lokaci ba, bismillah malamai.
Wasu garuruwa da aka ce tun da aka fara election a nan America, ba ka taɓa ganin wani shugaban ƙasa ya yi campaign a wurin ba, kamar yanzu unguwa a Bronx a nan New York. Trump ya zo New York a gani kuma wanda ke stronghold ne na AOC da su Chuck Schumer, amma sai ga shi in ka ga irin mutanen da suka zo wannan rally din a game da bakake da Spanish da Turawa da African
to sai to bare in ji wajen su fiya mai biyar idan muka auna mizanin irin maganganun da muke ji daga Kamala da wanda ke fitowa daga Trump kana jin wa yake gamsar da mutane da ga musu abin da suke so su ji game da matsalolin su
tabbas Kamala ji take gamsar da mutane dai kenan na biyu kuma ai dadin dadawa Trump ai dan New York ne kamar yadda taukara na yi magana ai New York din in ka lura ma Trump ba zai iya cin New York din ba a yau wanda jahar sa ce wanda ita kuma Kamala in ka duba jahar ta ta California za ta iya kawo ta wannan yana nuna maka ta gidansa ma bai yadda da shi ba da kuma manufofin sa sannan gaskiya yana ka tobara da yawa bari mu baka misali kaga yanzu maganar da yayi a harkar wajen campaign da yake nuna shi constitution din kasar nan ma bai yadda da shi ba kaga wannan ba karamar ka tobara bace ba ka ringa nuna kai tsarin mulki ma na dokar da ya kafa kasar
ya magana da yana cewa wasu mutane a Michigan suna cin karnuka da menene da menene
to kaga wannan ma karnuka da maguna da kaga wannan ma ita ma babbar ka tobara ce
da yake ka kawo wannan bari in tambaye ka akwai abin da ake kira swing states wato jihohin da ba tabbacin abin da zai faru kamar su Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada da sauransu. Idan wannan jihohin kamar guda 6-7 din nan, kana yakinin cewa za ku kwashe akalla in ba ku kwashe su duka ba za ku kwashe mafi yawan su?
To, kaga da alƙaluma suna nuna cewa akwai jihohi kamar Michigan, North Carolina, Georgia da Arizona wanda shi Trump zai iya ci. To amma yanzu alƙaluman sun juya suna nuna cewa ita Kamala Harris za ta ci Pennsylvania ta ci Nevada ta ci Wisconsin har ma ta iya cin Georgia da ta iya cin Michigan wanda in ka duba alƙaluman electoral vote a yanzu da suke nunawa Kamala tana da electoral 226 while shi Trump yana da alƙaluma 219 to amma idan ka duba ana buƙatar 270 ne kaci zaben na electoral vote so idan har Kamala ta iya samun wannan swing state din Wisconsin, Nevada, Pennsylvania da Michigan to za ta wuce wannan 270 din
Sufiyani Sani New York kana jin abin da Sufiyani mai biyar yake faɗa kana jin za ku rasa wannan jihohin guda 7 da muka ambata Pennsylvania, Michigan, North Carolina, sauransu Georgia
don tsamanin za su ke ɗauka wannan ƙasashen ba in ka suka duba su irin Donald Roland da suke wurin su wannan bakin nan da yake wannan Republicans ɗin da ire-iren su dai ka gane ba tsamanin mu ma za mu ɓaci ma irin ƙasashen masu Republicans ma
kamar wani
ƙasashen kamar Democrat ma
kamar jihohi ba ƙasashe ba
jihohin New York kamar na Democrat ne
kamar wace jihar Democrat kake ji za ku iya kwacewa
Republicans da yawa suna son Democrat. I mean suna Democrat da yawa suna kuma Republican da suke na New York.
A New York ko?
Da wannan
Republican ba su cika cin New York ba fa.
Ba su kace ba haka ne amma kuma ka san ita siyasa ba za ka iya predict din ta ba amma kuma ka san ga abin da yake kasa from the grassroots ga mutane from the grassroots nake maka magana. Saboda wannan lokacin kana duba wannan political analysis TV ba sa gane cewa abin da yake grassroots politics. Amma on the grassroots on the street of New York ka gane irin the black folks the Spanish folks the Turawa in kana suna magana da democrat ni kana democrat ne da amma wasu abubuwa na tsaye duba na policies
me yasa ka canja ka koma Republican
2016 campaign in za ka duba irin CNN MSNBC and so many mainstream media kullum magana su kurin kamar kan Trump ne wannan ban sai mun kamar irin reverse psychology I have to go back
sai ka je kamar ba a masa adalci
ba a mai adalci ba
saboda haka ka koma Republican
su Fox ina balancing din labaran kafin ce ne so daga baya kurin na tsayin jidwa kurin sai na switching akala kuma da na bincike sai na ga cewa shi ma Republican ma da farko ma su suka yi abolition din slavery
bauta ke nan ba
irin baƙaƙe suka koma Democrat
su mana sani su koyan bari a guje in tambaye ka wani abu na mun tana abin da ya faru a zaben Hillary da shi Trump din
Right.
Hillary ta fi shi samun zunzurutun ƙuri'un mutane masu yawa sai kuma ta zo shi ya zo ya kada ita a zaben na ƙuri'un jihohi wato electoral college me kake kana jin za a maimaita abin da ya faru a wancan lokaci ko nan a wannan karon kawai fintikau zai yi ma Kamala kawai ba ma wani cece
kuke wannan gaskiya zai iya faruwa because why irin kamar maganganun da yake faruwa daga grassroots wajen mutane shine cewa a 2016 zaga Hillary ta ci wannan zabe da kuri'u da majority vote ta gane
na kuri'un jama'a zunzurutu
ta ci amma su kuma nan kuri'un wannan electoral vote din
na jihohi ba
na jihohi sai suka ba Trump dalilin da Americans suka faɗa kan shine cewa kamar mutanen America dure cewa ana son democracy ba a zama to an shirya a samu irin woman president ba
mace shugabar kasa ba
ta zama shugaban kasa ba sai aka juya a kalan kurin aka bawa Trump to sai kuma ke ganin cewa zai iya faruwa hakan nan muka duba muka yi la'amari mu'akari da Gabriel Lawden Party akwai race a garin nan ganin racism da shirin wasu abubuwa to za ka ga cewa Hillary dure cewa Baturi ya ce kuma gashi ta ci wannan zaɓe amma sai ba a ba ta ba saboda muna ganin kamar cewa America was not ready for wannan female president sai aka bawa Trump to in ma ya kasance this time around haka din ma kuma zai iya faruwa.
Manus Fulani mai biyar bari in tambaye ka har guguje zaman kamala mace rabin ta baka rabi ba India amfani ne ko kuma illa ne a gurinta?
Eh amfani ne sosai zai mata saboda kaga waɗanda suke baƙaƙe a ƙasar nan da yawa za su zaɓe ta da kuma wanda suke minority saboda za su ga suna kallon cewa ita ma din suke yin tsoraro kamar su Spanish da sauransu baƙi wanda shi Trump kullum ya tashi kaga su yake zagi yana accusing yana faɗan
magana. Ka yadda da magana da ɗanwanku ya yi na cewa za a sake maimaita abin da ya faru lokacin dare Trump ya zo ya cinye Electoral College ko wani abu ko ya fi samun ƙuri'u?
Ba na jin haka zai faru ai saboda shi ai kaga matsalarsa wannan katobarorin da yayi sun yi yawa wanda su ƴan Republican din da yawan su ma suke ganin su ba za su zabe shi ba ai akwai wai manyan ƴan Republican wanda suka fito ma suka nuna cewa su suna goyen bayan ita Hillary ita wannan Kamala Harris kaga ni wanda kuma da ƴan Republican manya ma shugabanni wanda suke jagorancin ma ita kanta jam'iyyar ta Republic.
Wanne ne zaben sai ke alheri na farko a wurin mutane baki ire-iren mu da ke zaune a cikin Amurka, na biyu ga kasashen mu na Afirka, na uku ga duniyar baki ɗayan ta. Bari in fara da kai Sani Sufyan da ke New York. Wanne ne zaben sa zai zama alheri ga mutanen duniya, mutanen Afirka da mu da ke na Amurka?
Gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin cewa zaben Trump zai kuma na alheri ga mu baki da muke nan da kuma mutanen Afirka da duniya kuma dalilin na shine cewa kamar dai wa'annan abubuwan da yawanci baki suke magana akai da mutanen duniya shine na wannan maganar LGBTQ da maganar
masu maɗigo da luwaɗi kenan.
Saboda mu yawanci ɗan Afirka ko musulmi ne ko krista ne ko bahaushe ne ko berbe ko inyamuri ko mutumin gani dukkan mun tsaya akan cewa mu ba mai gadi wannan al'amari ba.
Madalla to nan zamu ji aya sai Allah ya kai mu rana Talata mai zuwa wacce ita ce ranar zabi a nan Amurka wato 5 ga watan Nuwamba din nan dan da zamu kawo muku wannan tattaunawa ko kuma wannan muhawara ta ƙarshe. Yanzu kan a madadin su baƙin namu Sufyan mai biyar Ali dan jam'iyyar Democrat da ke nan bangaren Washington DC a jihar Maryland da kuma Sani Sufyan Ali dan jam'iyyar Republican da ke birnin New York, ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC. Sai mun dawo muku rana wato yau, Allah ya kai mu, mun gode, a huta lafiya.
To madalla kafin mu yi salama da ku ga wannan sakon.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202-4569-98, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To wannan haka yake, sai aka kasance da sashin Hausa domin jin dukkan shirye-shiryenmu. Masu raro abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu. Sai an jima ka 'yan da hantsi a tare shirin domin sake jin wannan shirin. Yanzu a madadin duk wanda aka ji muryoyin su suka taimaka musamman Hawwa Sharif Dadi Balawi da ma injiniyanmu Charleston, Nisar Fila Hashin Gumin, lake cewa assalamu alaikum.